Bisa ga dukkan alamu dai kwalliya ta fara biyan kudin sabulu game da matakin wasu gwamnoni biyar da suka dauka na fatattakar barayin shanu da suka addabi jihohin su. A kwanakin baya ne dai gwamnonin jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara da kuma jihohin Kebbi da Niger suka kaddamar da wani shirin fatattakar waɗannan barayin shanu da suka yi sansani a dajin Kabuku da ke cikin jihar Kaduna. To kawo yanzu dai Fulanin da ake yi wa satar shanu sun ce sun fara gani a ƙasa. Malam Muhammad Shehu shine mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Niger.
To mu da yanzu banda godiyan Allah madaukin sarki babu abin za mu ce, domin a da a kullum ina ganin mutane mutum biyar shida sun fito da wurare da yawa suna cikin shanu. Amma to da anka dauki wannan matakin, gaskiya ne na kai wata daya da yan kwanuka babu wanda ya kami cikin shanu. Ba gaskiya ba, sai dai har ila yau su gwamnoni kamar gwamnan Kaduna da na Niger da na Zamfara da na Kebbi, har yanzu dai muna kira don Allah kafi sanyi a gwiwa, domin mu makiyaya suna farin ciki da wannan abin. Kuma muna kiran ga ainihin sarakunan Fulani, duk inda sun ka san wani bata gari, mu shirye muke su kawo rufin mu kuma je mu ga jami'an tsaro.
A halin da ake ciki dai, malamai na ci gaba da addu'o'i na musamman domin maido da zaman lafiya a Najeriya. Shugaban Hafizan Najeriya Sheikh Musa Hassan Mina ya ce akan haka ne ma suka yi taron addu'o'i na musamman a ƙarshen wannan mako a birnin Kano Dabo.
Sai da muka yi sauka 1111 da niyyar Allah ya bamu zaman lafiya tare da ƙaruwan arziki musamman a wannan ƙasa.
Kawai yanzu kun gamsu da irin ci gaba da ake samu ta bangaren tsaro din nan?
Mun gamsu, babu shakka da yardan Allah da irin addu'o'in da bayin Allah suke yi musamman ahlullahi. Ai wannan shine irin matakin da ake ta nema. Sai yanzu da aka samu masu kishin ƙasa, mutanen kirki bayin Allah, gwamnonin mu dinnan ina sara musu. Saboda haka muke kira wannan batun ƙananan yara 'yan shekara 15 zuwa ƙasa, masu garari akan titunanmu da kantunanmu da tashoshin mota, miwa Allah miwa annabi miwa Allah miwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu taimaki mutanen nan, mu taimaki kanmu, mu duba yadda aka dinga zagin mu.
Masana halayyar dan Adam dai sun ce baiwa yara tarbiya ta gari na sa a samu al'umma mai nagarta da kuma shugabanni na gari ga kowace ƙasa. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.